شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتي وعلى آله وصحبه والتابعين من هدى إلى مدينة قدر بلاد العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن ذات شيء أرفع الملام بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama karatun sura ya dan yi shiru dan kadan sannan kuma sai ya ruku'u alhali yana mai daga hannayensa sallallahu alaihi wasallama yana mai kabbara yana mai fadin Allahu akbar yana tsawaita kabbara yayin sunkuya wasa ga ruku'u har sai ya gama nutsuwa yana mai ruku in ya fara daga tsaye to baya karewa sai ya kai ga matsayin dora hannayensa akan gwiwoyinsa dan kowane bangare daga bangarorin sallah ya zamo ya riki bangaransa ya riki nasa rabban daga ambatan Allah tabaraka wa ta'ala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sunkuyawa a ruku'unsa da kadan kadan ba da gaggawa yake tafiya ba a hankali yake tafiya ruku'un yana miƙe kabbarar har ya zama ya samu nutsuwa a halin ruku'un sai kuma mamumai wanda suke bayansa su bi su yi gaba ɗayansu kamar mutum ɗaya ba wani yana tafiya wani ya tsaya yana wani abu ba irin yadda yanzu ake yanzu an koyi wata al'ada musamman wajen sujjada sai a daga daga sujjada wani sai za a tafi ta biyu ba wai sannan shi zai dago wai ya tsaya wata addu'a ko wata addu'a za ka yi da ta saba wa tsari wa kake wa addu'ar wa kake roƙa ka bi tsari da malamai suka tabbatar wanda shi ne addinin Allah ba ka tsaya ka yi wani abu ba ko an amsa ma amsawar ba za ta zamo alheri gare ka ba saboda ka bi ya fi da a ce kayi abin da za a amsa ma ai akwai wanda akan bukata yanka mutum ma suke ko akwai masu to yanzu wannan dan Allah ko sun samu bukata tasu sun samu alheri abin a wannan ai a tsaya abi shine daidai a tsaya abi shine daidai ba wai a samu biyan bukata ba dan an samu biyan bukata ba bisa bi ba me amfani wannan biyan bukatar shi yasa duk biyan bukatar da zamu samu in dai bisa bi ne to maraba amma an ta kauce daga bi to kan mu same ta to suna masu kabbara haka a boye wani daga cikin sahabbai baya yin ruku'u har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya gama sunkuyi da bayansa da ruku'u a cikin ruku'u izaka a sannan ne za su bi shi ɗaya daga cikinsu baya wanzuwa a tsaye sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tasbihi a ruku'unsa wanda suke bayansa gaba ɗaya su ma su yi tasbihi tasbihin da suke baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga tasbihi goma ashirata har zuwa goma sha biyar lafazin yanda suke tasbihi a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wani lokacin manzo Allah yakan tsawaita a ruku'u hal wanda suke bayansa su ce innahu qarsa ko ya rabkana ne wanda sai ya koya mance sannan kuma ya dago kansa sallallahu alaihi wasallama yana mai daga hannayensa yana mai cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu yana tare tsakanin fadin sami Allahu liman hamidahu da kuma fadin rabbana wa lakal hamdu so dai wakan tsawaita a cikin wannan har a ringa cewa ko ya yi rafkana ne ko ya yi mantuwa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunkuya yana mai kabbara ba wani daga cikin sahabbai da yake sunkuyawa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkansu a tsaye suke mi zama hatta yulsika jabhatahu bil ardi sai ya dan fara goshinsa daga kas daga alsaka ne rubai lasika abu da kansa ya dan fara wannan ko rubai ne mutaaddi alsaka yulsiku wayan kadi a sautu sai muryarsa ta yanke da kabbar ya gama fada Allahu akbar sannan su bishi suna masu yin kabbara a boye kamar mutum daya
wa rubbama makasa sajidan
da yawa manzo Allah yakan dade a halin sujada har a ringa cewa ko ya rafkana ne ko yayi mantuwa yana fada a sujadarsa subhana rabbiyal a'la wanda suke bayan sa su ma haka mislahu su ma suna fadar kamar sa yaquluna mislahu haƙiƙa ya zo a ruwaya cewa gurgurdan sujudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gurgurdan ruku'unsa kamar yadda za a yi tasbihi 10 ne har zuwa tasbihi 15 shine sifa cikakkiya wadda take ta tsakiya sifa matsakaiciya shine ai ruku'u a dade gurgurdan yanda za a ce subhana rabbiyal azim 7 ai sujada a dade gurgurdan yanda za a ce subhana rabbiyal a'la 7 a kowanne wato daga ruku'un da sujadar
kuma ya rafa'u ra'asa
sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga sujada wato makaranci kuwa shi ne gurgurdan yanda za a fadi uku wanda aka ce abin da yake kasa da haka bai wadatar ba yadda daga kansa daga sujada am kabbiran alhali yana mai kabbara bani ba daga kansa ta da manzo sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya daidaita a zaune har sai ya tsawaye kaida wani kadi a sautu mure su ta yanke bitta kabiri da kabbara a sannan ne sa bai za su dago kawunan su alhali suna masu kabbara a boye kamar mutum daya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daidaita a zaune yakan ce Allahumma ghafirli warhamni wasturni wajburni warzuqni wahdini warfa'ni wansurni wa'fu anni wa'afini wannan addu'a yake a zaman da yake tsakanin sujudu Allahumma ghafirli warhamni wasturni wajburni warzuqni wahdini warfa'ni wansurni wa'fu anni wa'afini addu'a har 10 Allah ka yi min gafara Allah ka yafe min Allah ka yi min rangwame Allah ka min gafara Allah ka ji kaina Allah ka sirce ni Allah ka dora duk wani lamari nawa Allah ka azurta ni Allah ka shirye da ni Allah ka daukaka ni Allah ka taimake ni Allah ka yafe min Allah ka ban lafiya subh sujudu sajdatul uhra sannan kuma yazo da daya sujadar kamar ta farkon idan yana nufin ya tashi zuwa raka'a ta biyu yakan daidaita a zaune wato yakan zo da abin da ake kira jalsatul istirahati sannan yakan miƙe a tsaye musahibat takbiri yana hada miƙewar tasa da kabbara wadda kabbaran nan tun daga sanda ya fara dago kansa daga kas har zuwa ya sadaukanta qa'iman a tsaye yana alhali yana aikatawa a raka'a ta biyu irin abin da ya aikata a raka'a ta farko har zuwa wato shurun da ke bin Fatiha fiye da addu'a da yake a ciki baya aikata ta ko addu'ar baya aikata addu'ar wato shirin da yake bayan ya kabbara harama to a raka'a ta biyu in ya miƙe da kabbara ba wannan shirin domin haka din ya keɓanta ne da raka'a ta farko wadda ita ce ake addu'a'ul istiftahi ba addu'a'ul istiftahi a raka'a ta biyu shi yasa yana miƙewa haduwa yake a cikin karatun Fatiha idan ya cika raka'a ta biyu kamar sifa ta farko yakan zauna ya tahiya sannan ya miƙe ga ta uku yana mai kabbara tun daga miƙewarsa har zuwa ya sadaukanta har zuwa ya gama miƙewa tsaye alhali yana mai cewa qa'iman a tsaye har zuwa ya sadaukanta a tsaye yana mai ɗaga hannayensa ko a sannan tare da kabarbari miƙewar da zai yi bayan ya gama tahiya ta farko to yana miƙewa ne da ɗaga hannaye wannan shine waje na hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga hannayensa wato waje na farko shine yayin kabbara harama wanda wannan duk an gamu dukkan masababan hudu sun tafi akan cewa lalle ana daga hannu yayin kabbara harama ba wanda yace ba a dagawa waje na biyu in za a tafi ga ruku'u, waje na uku in za a dago daga ruku'u, waje na hudu shine in za a miƙe ga raka'a ta uku.
Haka zaka ne fi'ilu sallallahu alaihi.
Haka ai tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a baki ɗayan sallah gaba ɗaya, sai kuma ya tahiya. Tahiya kamar yadda yake ya zo a Buhari da Muslim, at-tahiyatu lillahi, wato wanda wannan ita ce ruwayar Abdullah ibn Mas'ud, wanda su malaman hadisi suna ganin ta fi kowace ruwaya inganci, kamar yadda wajen Hanafiyawa ma da ita suka yi riko da su da Hanabilawa, amma Malikawa su sun yi riko da ta yadda Sayyidina Umar ya ruwaito. Imam Shafi'i ko shi ya yi riko da ta yadda Abdullah ibn Abbas ya ruwaito.
Wassalawatu
wa tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Assalamu
alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Haka ma kuma yazo at-tahiyatu lillahi, wato tahiyyat sayyidina Umar da su Malikawa suka fifita. Az-zakiyatu lillah ila hayi zuwa ƙarshe. Sannan ya sallama, ya kasance yana sallama sallama biyu, yana mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah daga dama da shi, assalamu alaikum wa rahmatullah daga hagun da shi. Ya mai bugatul maqasid ya ce wannan shi ne sifar sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Hakika mun ga manzon Allah yana yin sallah gani na tabbatarwa na sakankancewa da kokonto bai bijire mata ta ko'ina, da abinda yake ya yi shuhura ya zo mutawatiri a wajenmu daga hadisai ingatattu da gurabu wanda suke a fili a baki ɗayan ɓangarorin sallar manzo sallallahu alaihi wasallama tun daga farko har zuwa ƙarshe. Dan ba wani ɓangare daga ɓangarorin sallar manzo tun daga kabbara harama zuwa sallama, sai ko mun samu daga hadisai a cikinsa abinda shurarsa take kusa haddata wato ta kai matsayin tawaturi. Wannan ita ce sallah wadda aka yi umarni da ita da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku yi sallah irin yanda kuka ga ina sallah. Kuma Allah ya faɗa cewa ku bi manzo ko dai ku kwa shirya. Wannan bayanin ya ƙare an ciro shi ne daga Buyatul Maqasid, amma an ɗan sauya wasu guraren ɗan kaɗan da kuma taƙaitawa bisa maganar da ita ta fi shuhura. Ubangiji shi ke faɗar gaskiya, shi ne yake shirarwa zuwa tafarki madaidaici. Wannan fasali ne a cikin wasu hadisai da take bayyana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu a salloli. Za a kawo musu tafarkin gaba ɗaya, ba tsawa za a yi tafsiri ba. Ya zo a cikin littafin Majma'u Zawa'id na Haisami daga Jabir ibn Samurata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa a sallar azhar da al'asr da sallar da surar was-sama'i wad-dariq da abin da yake ba da su li asari sunani, wanda masu sunanu sun ruwaito wannan hadisan. An karanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana karantawa a sallar azhar da wallayli idza gasha, al'asr ma kusan wannan, a sallar asuba ko yana karanta abin da ya fi haka tsawo. Muslim da Abi Dawud da Nasa'i sun ruwaito a cewa Anas ya yi sallar azhar da ya gama ya ce haƙiƙa na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sallar az-zuhr bi hataini suratayni, ya karanta wannan surorin guda biyu sabi bismi rabbikal a'la da halata hadisul gashiya, wato wannan hadisan na Nasa'i ne. Buraidatu sahabu manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar isha da washamsu ruhaha da wani hawiha da makamancinta daga surori. Tirmidhi ya fada hadisi da shi da Nasa'i cewa Bara ibn Azib ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam inna nabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin halin tafiya ya sallaci isha ta karshe a sallolin yini sai ya karanta ɗaya daga cikin rakoyin guda biyu ya karanta ustidu zaitun ma wato duk masu littafan nan shida Buhari da Muslim da Abu da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito wannan hadisin na Bara ibn Azib. Buhari da Muslim suka yi dadi a tasu ruwayar ban taba jin wani ba a sanar sautar da wanda ya fi kyan murya auƙira'atan ko mafi kyan karatu fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Shu'ab ya ruwaito daga mahaifinsa Shu'ab ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As shi ko aka rubuta daga kakansa shine Abdullah ibn Amr ibn al-As cewa ba wata sura a Kizul Mufassal wato tun daga suratul Hujurat har zuwa ƙarshen Qur'ani ko wadda take gajera ce ko doguwa sai ko naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa mutane limanci da ita a sallah ta farilla. Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito mun kasance muna kirda dan tsayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a sallar azhar da al'asr muka kirda da tsayuwarsa a raka'a biyu na farko daga sallar azhur gurgurdan yanda za a karanta alif lam mim tanzilu sura da ta kunshi sujjada muka kirda da tsayuwarsa a raka'o'i biyu karban gurgurdan haka muka kirda da tsayuwar da yake a raka'a biyu na farko daga al'asr bisa gurgurdan tsayuwarsa a raka'a biyu na ƙarshen azhar a raka'a biyu kuma na ƙarshe al'asr kamar rabin haka. Muslim da Abi Dawud sun fada hadisi da Nasa'i. Barra'u yace ruku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sujjadarsa da zaman da yake tsakanin sujjadu guda biyu da kuma tsaya wanda yake idan ya daga kansa daga ruku'u ma halal qiyam wal qu'uda banda tsayi wanda yake na karatun Fatiha da sura ko na karatun Fatiha kadai banda kuma zaman da yake na tahiyya to wayannan halayen da aka fada da tsawaitawa da yake a ruku'u da tsawaitawa da yake in ya miƙe tsaye daga ruku'u da tsawaitawa da yake in ya sujjada ta farko da tsawaitawa da yake in ya tashi ya zauna kafin ya sujjada ta biyu da tsawaitawa da yake in ya sujjada ta biyu to kusan daidai suke gariban minas sawa'i kusan daidai suke. A wata ruwaya na makaduba ga sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama na samu tsayuwarsa da ruku'un da yake da daidaita sa bayan ya dago daga ruku'u da yanda yake sujjada fajr satau da zaman da yake tsakanin sujudunsa guda biyu sai sujjada da yake ta biyu sai zaman da yake tsakanin sallama da tashi duk kusan daidai suke dade wanda yake a cikin su kusan daya. Buhari da Muslim sun ruwaito wali ashabi sunani nahu masu sunan sun ruwaito kamar wannan. Jabiru radiyallahu anhu ya ruwaito yake cewa mun kasance muka sallaci nafila mu roƙi Allah ko muna tsaye ko muna zaune muna yin tasbihi a halin ruku'u da a halin sujjada. Abi Dawud ya fidda hadisi muna hadisi ya fidda wannan hadisi. Nasa'i ya ruwaito daga Abdullahi ibn Umar Allah ya ƙara yadda a gare su Abdullahi ibn Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu mu sauƙaƙa amma kuma yana mana limanci ya karanta surar Saffati a karanta da surar Saffati yana daga sauƙaƙawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarni da shi. Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗa a littafinsa Zadul Ma'ad amma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan duk wani a cikin ku wanda yawa mutane limanci to ya saukaka
wa qawlu anas
da kuma fadin Anas Allah ya kare da a gare shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance a hafan nas sala mafi sauki mutane a sallah a cikin cikawa sallar sauka ce amma akwai cikawa wannan saukaka wanda aka fada lamari ne wanda yake na kwatantawa ma fa'alahu an-nabiyyu ya koma zuwa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa wazaba alaihi zadi ne ba radi ba ya dore a kansa
la ilaha shawakil
ba wai yanda su mamumai suke so ba ba cewa akai a tsaya a yanda mamumai suke so ba
ila
ahiri kalami har zuwa ƙarshen maganar shi Ibn Qayyim Allah ya saka masa da alheri to alhamdulillah sai mu tashi faslun fil awqatil muhammadiyya Allah ya ba mu fahimta, Allah ya gane da mu, Allah ya hore mana aiki da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
Amin.
Allah ya saka wa Shehu Ibrahim, Allah ya saka wa malaman mu. Alhamdulillah. Mu karanta suratul Fatiha kafa uku. Yawan akwai tambaya auto. Ba akwai mai tambaya. Wai shin imamu Nafi'u makarancin mutanen Madina shine Nafi'u mai ruwaito hadisi daga dan Umar a daban-daban ne shi daban-daban ne amma kusan duk wakacin su daya Nafi'u da yake ruwaito hadisi daga Abdullahi Umar daban asalin sa bawa ne na Abdullahi Umar shi ko Nafi'u ibn Abi Nu'aymin shi tabi'i ne baban Abdullahi Umar ba amma shi ma dai minal mawali asalin sa ba balarabi bane dan din makarantar nan bakwai guda biyar a cikin su da asalin su ba larabawa bane guda biyu ne wanda suke larabawa da wato da shi Abdullahi ibn Amir da Abu Amr ibn al-Ala'i to su ne wanda suke larabawa fituk amma sauran asalin su duk ba larabawa bane kuma wanda yake ruwaito hadisi wanda Imam Nafi'a Malik yake ruwaito hadisi daga gare shi annabiyin an Abdullahi ibn Umar wanda ake kiran wannan salsalatu zahabi ba shine Nafi'u makaranci ba illa iyaka dai duk zamanin su daya sun hada zamani to alhamdulillah illa iyaka shi wannan Nafi'un wanda Imam Malik yake ruwaito hadisi daga gare shi ya riga shi ɗaya Nafi'un wafati tsakanin su akwai yar tazara amma dai sun hada zamani tunda dukkanin su Imam Malik ya karba shi wannan Nafi'u Maula Abdullahi Umar ya wafati 117 yayin da Nafi'u na kira'a ya wafati 169 shi yasa tsakanin su ma a wafati akwai shekaru 52 amma duk sun hadu akan cewa malaman Imam Malik ne malaman Imam Malik ne ila iyaka shi ɗaya Nafi'u mai kira'a to shi kansa ya karbi kuma wato hadisi wajen Imam Malik kamar yadda shi Imam Malik ya karbi Qur'ani a wajensa wannan kenan mu karanta salati Fatiha biyu